Kididiga ta nuna cewa ana samun mata kimanin 300,000 da ke dauke da juna biyu a jihar Sokoto kadai a kowace shekara. To sai dai kashi 25% na wannan adadin ne yake zuwa asibiti domin awon ciki, yayin da kuma kashi 5% ne kacal na wannan adadin suke haihuwa a asibiti. Wannan lamari yana kara yawaitar adadin mutuwar mata a lokacin haihuwa, abinda kuma yake kara damun gwamnatin jihar ta Sokoto. Hakan ya sa ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto fitowa da hanyoyin fadakar da mata, musamman sababbin aure a kakar aure, ta hanyar wani gagarumin gangamin fadakarwa da ya kunshi mata da ƴan mata da iyaye maza da mata da ungunzumomi da wanzamai da ma jami'an kiwon lafiya, wanda aka yi wa taken kakar aure can take sallah arbiki ko ungunzuma. Salamu alaikum. Dr. Balarabe Shehu Kakale shine kwamishinan lafiya na jihar Sokoto.
Kakar aure, kamar kowa sani, wannan lokaci ne na kakar aure, watan Sha'aban, watan sharuwan azumin tsohi. Kuma malam Bahaushe sai ce can take sallah domin wato hikima da kokarin cewa duk wanda da tsaya budurwa Allah ya nuna mai ta aure wanga lokaci ta azumi gidan mijinta. To a ma'aikatar lafiya da kuma ma'aikatar lamuran mata mu hakula cewa a wannan lokaci akwai yiwuwar juna biyu ya shiga, wanda yake abin alheri ne. To don haka arbiki, salamu alaikum, lalle arbiki ya kamata a bidota domin ta kula da lafiyar wannan yarinya. Zan gaya muku cewa tsakanin da Allah a ma'aikatar lafiya, wallahi duk aka rasa mace a wurin haihuwa ciwo muka ji kwarai da gaske. A tashin hankali ne wata tara tsoron haihuwa.
An gudanar da taron gangamin ne tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lamuran mata da yara ƙanana ta jihar, inda kwamishiniyar ma'aikatar Hajiya Kulusifawa ta yi wa matan bayani akan yadda gwamnatin jihar ta damu da lafiyarsu.
Wannan taron an yi shi ne saboda a ƙara tunatar da mata muhimmancin su ga al'umma. Kun san mata da yara mu muka kunshi kashi 70 cikin 100 na al'umma. Sannan masana sun nuna cewa cikin duniya, cikin Afirka, cikin Najeriya, kuma ko Najeriya ƙasashenmu ko jihohinmu na arewa sun fi komi yawan mace-macen mata masu ciki da ƙananan yara.
Masana da dama ne suka gabatar da bayanai a wajen taron gangamin dangane da kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma haihuwa.
Ungozomaninmu na gida suna da amfani kuma da su matanmu sun ka yadda, amma kuma muna so a rinka zuwa asibiti saboda a rinka yin gwaje-gwaje wanda ya kamata a ce an yi su. In ana tsammanin matsala sai a gano ta tun daga farko, a ɗauki matakin da ya dace a ɗauka saboda a rage yawan mace-macen mata da kuma samun matsala da kuma mutuwar yara ƙanana.
Haka kuma kwamishinonin sun jagoranci wani maci a titunan birnin na Sokoto har ya zuwa fadar mai alfarma sarkin Musulmi, wanda shi kuma aka yi masa lakabin da motar ice ga rabaron madara da kwai da kayan marmari ga macen da ta haihu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.